Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an gode lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 15 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin India. A yau Alhamis membobin kwamitin shari'a na majalisar dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da nadin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka, yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya ambaliyar ruwan da aka samu a wasu sassan kasar musamman a jihohin da ke arewa maso yammaci na barazana ga samun wadatar abinci sanadiyar ruwan sama da ya shafe gonaki da dama.
Iyayen mu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da magidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. Za ka ga gonaki da gidajen mutane yana cikin ruwa.
A Najeriya har ila yau ana ci gaba da samun yara kanana da ake zargin ana cin zarafinsu ta hanyar yi musu kulle ko ɗauri a wasu sassan ƙasar. Inda baya-bayan nan aka gano wani yaro dan shekara 12 da ake zargin matar mahaifinsa ta daure shi tana azabtar da shi a jihar Sokoto.
Na su kallon ina da muke aiki tare da su. Kun kada sai suna ta complain sai shi mishi faru sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana matar ta dan yaron. Sai ta mata na bayaran kashi. Sai sai cikin wani gida ne suka ce ga gida ta sai ce to mutai mu gani.
Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiyar uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tsali za ta gabatar. Da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Shumiya Suminantana ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Suminantan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021 amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda 10 da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa akan mutane da yawa. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson da AstraZeneca sun dakatar da gwajin na mataki na ƙarshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin a kansu ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin India a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya fada wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya fado musu kana wasu mutum 10 sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su. Wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya Laraba. Haka nan wasu iyalai 8 waɗanda suka tsaya a baranda su suna kallon ruwan su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin Hyderabad. An gano gawakin 2 daga cikin su kuma ana ci gaba da neman sauran 6, inji jaridar Times of India. Dan tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale. A yau Alhamis membobin kwamitin shari'a na majalisar dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da nadin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka, yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar. Ana tsammanin 'yan jam'iyyar Democrat za su yi amfani da ƙa'idojin kwamitin don su jinkirta kaɗa ƙuri'a ta ƙarshe ta nadin Barrett zuwa ranar 22 ga watan Oktoba, mako ɗaya kafin zaɓe. Sai dai zaɓen na duka 'yan majalisar dattawan na iya zuwa ne a ƙarshen wata.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko a Najeriya ambaliyar ruwa mai tsanani da ta shafi musamman wasu jihohin arewa maso yammacin kasar na janyo fargaba ga samun wadatar abinci. Lura da yadda ruwan ya shafe gonaki ya maida su tamkar kananan koguna. Lamarin ya janyo kira ga hukumomi su kawo agajin gaggawa don tallafawa jama'a da suka tafka asarar dukiyoyin su da marayuka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adam Al-Hikaya ya aika mana daga Abuja.
Zuwa rubuta wannan labari, alƙaluman sun nuna mutum 108 suka rasa ransu a jihar Kebbi, Kano, Jigawa, Imo da sauransu. Tun shigowar damunar bana, hukumar kula da yanayi NIMET ta zinkawa samun ambaliyar ruwa da shawartar mutane su dau matakin kau dabara. Isa Ramin Hudu Hadeja mai rubutu ne a yanar gizo da ya ce dattawa sun ce an shafe dogon zamani ba a ga irin wannan ambaliyar ba.
Iyayenmu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane, manoma da malidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. Kaga gonaki da gidajen mutane ina cikin ruwa, kuma duk kokarin da gwamnati da yan kungiyoyi da kuma al'umma suke yi, ruwan ya fi karfin su, wanda yanzu mutane dubbunai sun rabu da gidajen su, manoma sun rasa amfanin gonar su. Kuma yanzu a nan Hadeja zaka ga duk makarantun da suke garin nan kusan rabu su, mutanen da suka rasa gidajen su suna waje. Alhamdulillah akwai yan siyasa, shugabanni suna kai musu gudunmawar abinci tun daga lokacin da aka fara wannan abin har yau. A sanatan wannan yanki, Barista Ibrahim Hassan Hadeja ya je yake kokarin su zuwa gwamnatin tarayya. Yanzu satin da ya gabata, hukumar ba da agajin gaggawa an zagaya da su wuraren da wannan abin ya faru. Shekaran jiya nan ma yayin da ita ministar jin kai Sadiya Umar Faruk ta zo nan,
gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu ya zagaya yankunan da ambaliyar ta yi awon gaba da gonaki.
Wasu rayuka aka rasa ba yadda aka yi, illa a yi jaje a kada tausaya ma waɗannan, kuma a taimaka. Wasu gidajen suka rasa, a taimaka musu su koma gidaje. Wasu abincin da suke nomawa ya salwanta, dabbobin su sun mutu. Wasu inda suke kamun yau babu shi, wani wuri makaranta ta lalace, wani masallaci. Kamar yadda muka gani 2018 gwamnatin tarayya ta taimaka da iri da taki da gudunmuwar da gwamnoni suka ba su. Abin shawa shine in aka yi ambaliyar ruwa akwai aikin noman rani da ake yi.
A Jigawa ma da ake da damtsin Hadeja zuwa Kamadugu Gana a Yobe ya ƙara yawan ruwan, inda hatta a gefen garuruwa ake ganin kifaye na yawo. Muhammadu Badaru Abubakar shine gwamnan jihar Jigawa.
Rasa gidaje da yawan su mun ajiye su wurare daban-daban, ana taimaka musu da abinci da yanda za su yi kafin ruwan ya janye. Dan ruwa kuma ya janye, za mu ga wani taimako za mu kawo na komawa noma. Akwai iri kala-kala da ake sawa, wanda da wannan raban ruwan da ya ja za su iya yi kamar na wake cikin karamin lokaci domin su rage asara. Da mu da gwamnatin tarayya ana ta lissafawa a ga wani irin taimako za a kawo wa jama'a.
Don tsanantar lamarin, Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara azama wajen rage wa mutane raɗaɗin da suka shiga.
To muna so su da su mataki na gaggawa a kawo haƙuri, a kawo.
A yanzu dai damuna ta fara janyewa, da hakan ke rage barazanar sabuwar ambaliyar, inda hakan ya bada sararin mutane lissafa asara da alherin da aka sanya haddasa musu. Nasiru Adamu Al-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Kaitan kashe gobara sun shiga rana ta biyar yau Alhamis a kokarin su na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro, wanda shine mafi tsayi a Afirka. Misali, albarkatun kasa da yawon bude ido na Tanzania Hamis Kikongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu, wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye, macizai da kuma dangin kadangaru. Kikongalla ya ce busasshen yanayi, iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen ƙoƙarin shawo kanta. Ke da sikirin tarawo ita cewa Kikongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar unguli domin ƙarfafa yaƙi da gobarar daji. Ya kuma umarci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Shugaban ƙasar Kirgistan Sooronbay Jeenbekov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki goma ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe. Yana cewa yana sanya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. Kirgistan ta faɗa cikin rikicin ranar zaben 'yan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba, wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan Jeenbekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben. Bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati, hukumomi sun soke zaben. John Bekob ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus, amma wannan makon ya dan jinkirta, yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zabe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaben majalisa na Sajir Jafarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yara a makon da ya gabata don ya zama Prime Minister. Jafarov da magoya bayansa sun buƙaci John Bekob ya sauka. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi mummunar faduwa a ranar ta biyu a jere zuwa yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a Washington kan sabon kudirin tallafin coronavirus. Kasuwannin ta Japan ta fadi da 5 cikin 100 a yau, Kospi ta Koriya ta Kudu ta fadi da 6 cikin 100, yayin da TSEC ta Taiwan ta fadi da 7 cikin 100. Kasuwar S&P ASX ta Australia ita kadai ce ta haska a yankin, da ta cira da 5 cikin 100 a hadadar da aka yi da rana. Hang Seng ta Hong Kong ta fadi da kashi 1.1 cikin 100, Shanghai Composite ta yi kasa da sama da maki 2, Kana Sensex ta Mumbai ta yi kasa da 7 cikin 100.
Madalla a gaida babulle. Rutani daga Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun matsalar cin zarafin kananan yara, musamman ma a arewacin kasar, duk da fafutukar da kungiyoyi da hukumomi ke yi don magance wannan matsala. Ko a cikin wannan shekara ta 2020 an gano mutane da aka kulle tsawon lokaci a jihohin Kano da Kebbi, yanzu kuma sai gashi lamarin ya faru a Jihar Sokoto, inda aka gano wani yaro dan shekara 12 da aka daure tsawon lokaci. Ake zargin matar mahaifinsa da azabtar da shi, zargin da matar take musantawa. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Lamarin da ya faru ne a unguwar Helele da ke cikin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, inda aka tarar da yaro dan kimanin shekara 12, an daure shi ga gungumen ecce matar mahaifinsa tana azabtar da shi. Ayarin jami'an kiwon lafiya da ke zagaye gida-gida suna bayar da maganin zazzabin cizon sauro, su ne suka tarar da yaron daure lokacin da suka shiga a gidansu. Fatima Ahmad ita ce ta kawo rahoto ga jami'an kula da jin daɗin jama'a na karamar hukumar mulkin ta Sokoto ta Arewa.
Wasu kolos ina da muke aiki tare da su, sun kada sai suna ta complain sai ce shi ke faruwa, sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana mace ta ɗan yaron, sun sa mata mata na ba yaron kashi, din sai ne cikin wani gida ne sai suka ce ga gida ta, sai ce to mutai magani. Ko da nan zo can na iskuwa na an ƙara mishi ga mari ga ecce tun cikin azumi 17 ga wata, so shi ya yarda ta ina ya sanar da wajen aiki na zo na invite din wanda in charge din wannan aikin.
Mataimakin daraktan kula da jin daɗin jama'a kuma jami'in kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara na ƙaramar hukumar Bello Ladan ya ce suna samun wannan rahoto suka je domin su bincika kuma suka tarar gaskiya ne.
Muka ɗauko wannan yaro ɗin da ita kuma wannan wadda ke kula da shi ɗin wadda ke azabtar da shi. To yanzu matakin da za mu ɗauka na farko dai shi ne za mu ɗauki yaron nan mu rocin da shi zuwa asibiti domin yana da matsaloli guda biyu, akwai yunwa sannan kuma hankalin shi ya riga ya goce, yanzu ɗin mummuwa ya kai iri-iri barkatai.
To wai laifin me yaron mai suna Nuhu ya aikata aka yi masa wannan hukunci? Rabi ita ce matar mahaifin wannan yaron wanda tuni ya rasu kuma ita ce ke kula da yaron.
Da alehi ne wallahi yawo ya ka tayi yaye tayi yawo an ga kai min shi ƙarye ɗaya na dare yana kuce-kuce, yaron da ya kashi yana kuka yana ƙara, ya ce min wallahi mai ya ce hudu yana kamo shi daga gulbi je na gulbi, sai ni ce to a tayi a hado ma kanin baba ne wallahi ni dai na yi sanin in na saki yaron ga halaka je yi yanzu da dare, in ce an ka buga mai gida to daya jashi ya tayar da shi ya dar mai shi wallahi ban da ta hannu da dar.
Akwai alamun cewa lalle yaron ya samu matsalar kwakwalwa domin duk kalaman da yake furtawa ba a gane abin da yake faɗa.
Ita ta tallina ne ta amma mata. Wani ciwo na ciki na a wani haske an gani ita ta. Kashe ni ta kai mafi tsari. In tashi. Ita ta tsari.
Kimanin wata biyu kenan da aka samu irin waɗannan matsalolin a jihohin Kebbi da Kano, inda masu hannu a ciki har yanzu suna fuskantar shari'a. Sannan bincike ya tabbatar da cewa ko a Sokoto an taɓa samun irin waɗannan matsalolin a can baya. Rabiu Bello Gandi yana cikin kungiyar da ke fafatawar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta Save the Child Initiative.
Lokacin da NAPTIP suka samu wani yaro wuraren Rijiyar Shehu, inda shi ma aka taɓa yi mishi haka, wanda suka zo suka ɗauko shi suka fito da shi suka kawo shi nan ofis kuma suka tabbatar da sun yi abin da ya dace. Sannan kuma akwai wata makaranta wadda ta rufe ana azabtar da yara, ana sa musu mari, ana daure su ga itace, wanda aka ce makarantar Malam Azrailu a Bypass in Sokoto, shi ma an taɓa samun haka nan kuma, amma aka je aka ɗauko yaran aka yi furin din su kuma aka tabbatar da an yi abubuwan da ya dace kuma sannan a yallele ma an taba samun irin wannan wuri wanda shi ma duka yanzu dai an tabbatar da uwa iyaran duka an mari su ran uwayen su kuma wannan abin bai ci gaba da aukuwa ba in ba wanga da aka samu jiya na ma lokaci irin abubuwan boye ake yin su har dai ga yanzu an ka san akwai hukumomin da kokari suna yi akan irin wannan abin
yanzu haka dai hukumar civil defense ta gayyato dangin wannan yaron domin ci gaba da bincike Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Nigeria
madalla a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi za iya samun mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga Aisha ta sani da shirin lafiya a jiki
lafiya a jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha ta sani dauke da shirin
amin amin kuma amin
lafiya uwar jiki na wannan makon za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kudin sabulu kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustafa
wannan sabuwar wannan din da ake magana magwacin rufi kenan so muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don mu cimma warkewar ciwo da wuri abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kaman gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan dauki tsawon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo kuma a fara da maganin ciwon ko wannan ciwon so mu yanzu abin da muke kokari ne da magotherapy wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma da izo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka take rufe ciwon ko kuma yake rufe kaman gyambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kaman har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka so kuma muna duba magani wasu idan muka sa musu muka musu wannan dashen su daya akai nasara za ga gaba ɗaya ya cire mana wannan dattin so sai kuma a zo a duba ana buƙatar a dauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimakawa musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tunda akwai wanda za ka ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna ga dan asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabuwar fasaha cikin kudurar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa diabetic ulcers masu gyambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na basis ɗin ana samu su warke da wuri so muna amfani da kuma wannan fasahar na san bayan halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abinda muke shine muna ƙoƙarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da naje na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana 8 yau a wanke da safe a wanke da yamma amma jiya na je na masa wannan dashen da na masa dashen da jiya waje dan da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin kasa da sawoyi 24 so amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana 8 ana ta da safa agoge da dare agoge
ka ambata kwaci halcu kaman kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke fi samar da wannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha
ito wa tamuna muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory so akwai dai wanda suke mana kaman supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dasha
to kaci yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gembo yanzu kun samu wani mizani wanda misali za a ce idan jambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke
eh muna da tunda akwai wanda magani akwai matar da tazo da abin da muke ce mana necrotizing fasciitis ana kafa kenan wato kaman a Hausance nake jin cutar da ake cewa sabara kenan
sabara
so ita wannan matar ita ta yi sa'a da tazo tana zuwa bata wuce kwana biyar ba asibitin nan sai muka fara mata wannan dashin muka yi su biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan datin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fita mana da su so yanzu maganar da nake har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da aka sai mata aka yi mata dashin fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga Jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis ɗin shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan maganar da muke na kwana biyar da a ce za mu koyi yadda muke yau a addressing gobe addressing za su iya yin kaman wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan addressing amma cikin tsarin baya yau fiye da na tsarin baya cikin kwanaki biyar muka cimma abin da su likitocin da shi wata plastic suke so kenan abin da muke cewa kaman granulation tissue kenan ciwo ya koma mai ja har a zo sannan a yi aiki.
Cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so a kan miki sannan a yi maganin sani?
Haka ne sabida abin da ke faruwa shi wa'annan kwayoyin halittun suna yin abin da muke ce ma kamar microsurgery wato abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba sabida suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure
kuma suna adana
yawa suna adana so shi isa kuma banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwuka so sabida muna gani ciwukan da muka samu wa'annan bayan halittun idan muka zo muka kwashi muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewa duk wani ciwo sai sabida mun san ya jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko jambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turan sai muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar na so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wa'annan kwayoyin halittun
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wacce mata mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wanda yake yawo da wani gambo a cikin sa da ya san ya ciwo ya dade yana magani bi kai ga samun sarki ba muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a cika za a kai ga samun nasara yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta ce maka wajen rage abin da kuke kira amputation ne yake sassan jikin da adam saboda rubewa ko rashin gyaruwar sportin
To anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako ne zuwa za ku je karshen tattaunawar tasu yanzu a madadin Dr. Mustafa Ahmed Yusuf da Mahmud Ibrahim Kwari da ma Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya
Yau bangijin sarkin baiwa
madalla a gaida Aisha Tisle yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yana matar Garba Sabiola Gashuwa tace Assalamu alaikum VOA Hausa ya kamata masu zanga zangar enta su gaggauta sanya gangamin da suke yi a fadin Najeriya tunda hakar su ta cimma ruwa shi kuma a nasu ra'ayin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa cewa yayi salon VOA Hausa Watch the sas tamkar dan juma ne da dan jummai dan haka ba ma goyen bayan janye zanga zangar a fadin Najeriya daga nan kuma sai wasika ta gaba mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga ƴaƴan sarakunan gargajiya da ke arewacin Najeriya da ku sani lokaci yayi da ya kamata ku fito ku dinga neman makamai na siyasa wajen dawo da martabar iyayenku da kakanninku da suka bada gudunmuwa a fannoni da dama da yanzu ake alfahari da su a cikin ƙasa domin idan har za ku zura ido to ƴan siyasa za su cire muku duk wani tarihi na iyayenku su raba ku da sarautar ku ta gado sako daga Usman Manaka mai ruwan road furtuwa Shi kuma Dauda Ben Affan mataimakin kungiyar kowa naka a unguwar Jaji dake Patterson cewa yayi masu iya magana dai na cewa ban ga amfanin bade ba ba rai an bude makarantun boko wai da sunan ƴaƴan talakawa su koma su ci gaba da karbar darasi amma aban haushi wai sai kowa ya sayi takunkumin rufe fuska yanzu haka akwai dalibai da dama suna gida tukun a gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Ado Salati goma ga Annabar Jau. Ya ce na yi farin cikin kafa sabuwar runduna mai suna SWAT wadda za ta maye gurbin SAS. Amma na ji wasu na cewa dukkan warja ce. Tunda dai rundunar ce kawai aka canza ma suna ba sabbin ma'aikata aka canza ba. Don haka a dai ta sha'ani kawai.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO, Shumya Sumenantana ta fadawa yau Laraba cewa Hukumar lafiya za su ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin Indiya a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke. Cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya fado musu kana wasu mutum 10 sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su a yau Alhamis membobin kwamitin shari'a na majalisar dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu dake goyen baya da adawa da nadin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar
kuma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe ya ci ni gabatarwa sai kuma Julie latest question da ta hada wannan shiri ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.